أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 6 da watan zulqa'ida shekara ta 1444 hijriya wanda ya dace da 26 da watan 5 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari wanda yake wannan shine darasin mu na 125 muna cikin kitabul adhan babu mukusul imam fi musallahu ba'da salam baban dake bayanin zaman liman a cikin musallashi bayan ya sallame liman zaman shi a gurin da yayi sallah cikin ma mutane sallah bayan ya sallame baban 157 abinda zai karantar da mu kenan inji al-imam al-bukhari kalkashin hadisan annabi alaihi salatu wassalam kahin nan zan mu karanta karshen اختيارات نا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أتكن فيكيه نا دقى تكن الاختيارات زابينا الإمام البخاري أتكن باب فيكيه اختار مذهب مجاهد يازا بي مذهب مجاهد بن جبر طالب ابن عباس وعطاء دا عطاء في إدة آيات الحول تكن إدة تآية وانا إدة تآية تشيكرة annaha muhkama la mansuka cewa tana nan da hukuncin ta ba shafaffa bace ayar da ke bayanin cewa wanda aka mijinta ya rasu zasu zamna su yi statistics sauraron shekara guda bukhari da aba da mujahir sun tayi akan cewa muhkama ce ba mansuka bace wazalika an qabilatul wasiya bi sukunal hauli wannan kuma in mijinta yayi wasiya ne da cewa ta zamna shekara guda a cikin gidan kenan sun dauke ta akan cewa muhkama ce amma da allaka cewa in yayi wasiya wa jawazu iyadatun nisa duk da mazhabin malamai zan mu gani in Allah ya kai mu lokacin bayanin gurin wa jawazu iyadatun nisa ilir rijali kama alaihi ahlul qura wal bayadi bi fidratihim kuma cewa maran lahiya namiji mata suna iya zuwa gaishe da shi kamar yadda al'ada ta gudana wa annal hadira laysa bihayyin an cewa al hadir ba hadir bai raye a yanzu wanda muka ga kissar shi tare da annabi Musa wa jawazu takniyatil mushrik ibtida'an kuma ya halitta ayyuma mushriki alkunya kace mishi abu fulan duk da mushriki ne wa anna banatur rabiba wa rabib karbiba fi tahrim cewa diyan wadda take agola ita ma kamar agola ce wajen haramci kamar yadda halailu waladul abna ka halailul abna wa tahrimu rabiba illam takun fi ujri hakanan haramcin agola in ta kasance ba koda ba a gidan mutun take ba wa fi qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukin sai yake cewa yuharrifunal kalima amma wadhihi suna juyar da kalmomi game da guraban su yace yuziluna suna kautar da su walaysa lahum ahdu wal azu an yuzilu labz kitabillahi min kutubillahi azza wajal duk da babu wani wanda yasa juyar da kalma daga cikin lafazi daga cikin littafin Allah al-Qur'ani walakinahum yuharrifunahu yata'awwalunahu an ghayri ta'wilihi cewa shine suna yin fassara ga wadda ba ita ba suna fassara littafin Allah ga fassarar da ba ita ba wa basal al-kalamu ala hadha al-mabhas fi fathul bari ya shinhuda bayani ibnu hajar a cikin wannan matsala cikin fathul bari fa innahu muhimmun jiddan sosai ya ka bayani mai muhimmanci shine kenan ya takan cewa yuharrifuna al-kalima ba wanda yasa jirkita qur'ani gashi nan muna gani ba wanda zai hudda wani lafazi ko wata aya ko wasali ba wanda yasa juya to amma yuharrifuna al-kalima shine tawili mummuna fasara cikin wanda ka aika mana malam murtala akwai wanda yake cewa ja'alallahu al-ka'abata baytal haram Allah ya sanya al-ka'aba gabbai baytal haram qiyaman lin-nas su suke tsayar da mutum gabbai Allah ya sanya kowane dan adam da gabban shi yake tsayuwa Ka'aba ita ce gabbai da ya rushe haji duka ƙarya ce da sallah da azumi duka ƙarya ce babu sun Al-Qur'ani yace kenan haga shi ne tawili har tahriful kalima amma wadhihi jirkita kalma yace wa ajaza al-amru bi kitabil hakimi ila ummalihi ya halitta al-Imam al-Bukhari yana ganin halaccin aiki cewa mai hukunci sarki kenan yayi aiki da rubutu zuwa ga ma'aikatan shi koda babu shahada wa ajaza shahada al-mar'a min wara'i sitr in urifat ya halatta yin shaida ga mace tayi shaida ta bayan sutura in an santa wa anna qada'ul hakim duka wannan zan mutar da su kuma zan muga sune zabin al-Imam al-Bukhari hukuncin mai hukunci bai halittar da haram kuma bai haramtar da halak kawai dai a warware rigima ne kuma gobe kiyama Allah ya hukunci na gaskiya wa anna man qada bi jawrin duk wanda ya hukunci da zalimci au khilafi ahli al-ilm ko sabanin abinda malamai suka tayi fa huwa raddun wannan mayar mushi da abin shi ake wa ajaza tarjamatul wahid lil hakim ya halitta tarjama mutun daya tarjama ga sarki walau kana turjuman kafiran koda mai tarjama kafuri ne wannan wasu ne daga cikin zabi na al-Imam al-Bukhari wanda mazhabin shi ne a cikin al-Jami'u as-Sahih nashi wanda mun gani ba kyararabe yake hutawa yace kaza mazhabi na ne a'a istiqra ne na malamai da karantar littafin shi da sanin shi cike da bai da sanin manhajin shi ake gane cewa wannan manhajin al-Imam al-Bukhari ne zabin shi ne babu na 157 kamar yadda muka ce shine babu mukusul imami fi musalla baban da ke bayanin zaman liman a gurin sallar shi ba'a da salami bayan ya sallame idan liman ya sallaci mutane ya gama salla zaman da zai yi a cikin wa baya shine nace bayan shi ko gaba bayan ba da ke da kuma da sara shi bayan mun yi babu zikir ba da sala shi na 155 ne ko to ina ga na 156 ne a nan a fatahul bari bai kawo shi ba ina ga azzikir ba da sala kawo nan bai kawo shi ba bar jarida kuma shi ne mu kusuri imama fi musallahu babu yastaqbilu al-imamun nasa yau babu na 156 kenan babu yastaqbilu al-imamun nasa idza sallama baban da ke bayanin zai fuskanci mutane shi liman idan ya sallame kamar yadda muka yi bayani al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama da al-Imam Abi Dawud da ma sauran kutubus sitta suna bin karantar da mu lamarin addinin mu daki daki duk abin da ya kamata ya tabbata suna kawo mana shi ɗaya bayan ɗaya su kulla babu su karantar da mu yake cewa al-Imam al-Bukhari hadisi na 845 haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Jarir ibn Hazim qala haddathana Abu Raja an Samurat ibn Jundub qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza salla salatan annabi ya kasance idan ya sallaci wata salla aqbala alaina bi wajhihi sai ya fuskanto mu da huskar shi hadisi na 846 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Salih ibn Kaysa ana Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an Zaid ibn Khalid al-Juhani annahu qala cewa shi yana cewa sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana salla asuba bil Hudaybiyah a gurin Hudaybiyah ala isri sama'in akan gurbin ruwan sama sama nan shine ruwan sama kaw al-matar kanat min al-layla wanda aka yi shi jiya da daddare ruwan saman da an yi shi da daddare falaman sarafa yayin da ya gama aqbala ala an-nas sai fuskanto mutane ga mahallu shahidina faqala sai yace hal tadruna ma za qala rabbukum kun san mi ubangijinku ya fada qalu suka ce allahu wa rasuluhu alam allah da manzon shi ne mafiya sani kada sai ce asbaha min ibari mu'minun bi wa kafirun bi ya wayi gari da sun wayi gari daga cikin bayuna akwai mai imani da ni akwai wanda ya kafirce mini fa amma man kala amma wanda yake cewa mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwan sama da farala Allah da rahama shi fa zalika mu'minun bi wannan yayi imani da ni wa kafirun bil kawkab kuma ya kafirce mu tauraru wa amma man kala amma wanda yake cewa mudirna bi nau'i kaza wa kaza amma na ruwa da tauraron kaza da kaza kamar yadda jahiliya suke itikadi da kuduri yace kafirun bi wannan fa zalika kafirun bi wannan kafuri ne ya kafirce mini wa mu'minun bil kawkab kuma yayi imani da tauraru hadisi na 847 al-imam yake cewa haddathana abdullahi sami'a yazid yaji yazid akhbarana humaydu an anas qala yake cewa akhara rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata zata laylatin wataran annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah a wani dare ila shadrul layli har zuwa rabin dare summa kharaja alaina sannan ya huto mana falamma salla yayin da ya salla aqbala alaina bi wajhihi ya fuskanto mu da huskarshi shine yastaqbilul imamun nasa iza sallama aqbala alaina bi wajhihi ya fuskanto mu shine mahallu shahid fa qala sai yake cewa innan nasa lalle mutane kar sallau sun yi sallah war kadu sun yi barci wa innakum lan tazalu fi salatin ku ba zaku gushe ba cikin sallah man tazartu musallam matakar kuna sauraron sallah kuna jiran sallah duk wanda ya kasance yana jiran sa yana sauraron sallah to cikin sallah yake wannan sune hadisan da zan mi sharhin su wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo su a cikin wannan babu nashi Jarir wannan wanda yake cikin urwaya wanda Musa bin Isma'il yake cewa haddathana Jarir bin Hazim Jarir bin Hazim siqa ne walam maqtalata hajabahu waladahu yayin da yayi ikhtiladi wannan fa'ida ce ta abun nan sanadi yayin da yayi ikhtiladi a ƙarshe sai dan shi ya shamkake shi mun yi bayanin cewa akwai malaman hadisi wanda in suka yi ikhtiladi a ƙarshe sai diyan su sahana su babban malami ne bai da matsala a hibs bai da matsala a sirka da gaskiya da komai to amma da tsuhan ta kai tsuha ta yadda ya surbice sai diyan shi sahana shi ba da hadisi ko dalibai sun zo hei sahana shi dan saboda ikhtilaya ya samu ikhtiladi ibn ti nake cewa sai kane sai dai yana kuskure lokacin da yayi ikhtiladi to bukhari la yadkhulu ma ghalata fi bukhari bayyasu inda yayi kuskuren da inda kaga ruwaya shi to al-imam al-bukhari yayi intiqa'ir ruwayan ne wadda yayi ta lokacin bai samu ikhtiladi ba kenan kaga anan ma inda ake samun kuskure wani wanda ya karanci ilmu rijal ya san cewa jarir ibn hazim an ce yana daga cikin mukhtalidin ikhtiladi kuma illa ce da take hana amsa hadisin mai hadisi sai ga kuma ga Jarir ibn Hazim a cikin Sahih Bukhari bai san ba Bukhari wani manhaji ya hauda manhajin cewa dukkan masu intiqa'i ana yana iya samun ma mai rauni amma raunin da ya kasance ba ma ikhtiladin ba mai rauni ne wani rauni wanda bai cutarwa to amma kuma a wannan hadisin dai raunin nashi bai yi ba tasiri bai da matsala sai ga hadisin cikin Al-Jami'u Sahih bayan kuma kai ta karibu tahzib ko tahzib wa tahzib tahzibul kamal zaka ga an ce mai rauni ne ko ko yana cikin mukhtalidin to amma al-imam al-bukhari yantaki min riwayati du'afa masu rauni duk in zai kawo hadisin su kadan ne a ciki amma tsamawa ce yake tatawa ce yake dan ba ai ko a kaddarta cewa makaryaci ne ba dauka za a yi bace duk abin da ya fada ƙarya ne babu gaskiya duk abin da ya faɗa a rayuwar shi kaf ƙarya ne akwai zancen shi wanda bayan ka tantance ka tabbatar da cewa ya tabbata ta wasu hanyoyin da dama ba shi kadai ya faɗa ba zaka ga cewa lalle wannan zancen nashi ya cancanci in dauke shi duk da sauran maganganun shi bazan dauka ba ga iblis mafi girman alama akan wannan iblis wanda annabi yake cewa yayi gaskiya duk da cewa makaryaci ne to wannan shi yasa al-imam al-bukhari suke samun sai Imam Dar Qudni da Abu Mas'ud al-Damashqi wanda suka yi mishi istidraki ta wannan hanyar da malamai suke ba su amsa wa huwa dalun ala istihbab ikbar al-imam ba'da salatihi ala istihbab wannan yana mana nuni in jibna al-mulakkin cewa wannan hadisin da Bukhari ya kawo yana mana nuni akan cewa mustahabbi ne liman ya fuskanto mutane bayan ya sallami wa kada asalafana al-kayfiyya mun gabatar da yadda ake fuskantar liman ya fuskanto mutanen bayan ya gama Al-Imam al-Muhallab yake cewa huwa yaudun an qiyamihi mun musalla wannan shine musanyi game da tsayuwar shi daga sallar shi dan tsayuwar shi tana kasancewa ne dan mutane su san cewa ya gama sallah bi faraji sallah Malik yake cewa fi imamu masjidil qaba'il wal jama'at Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yake cewa liman na kabilu na unguwa da ma na jama'a da dama la budda an yaquma min mawdi'ihi babu makawa tilas ya tashi ya bar gurin shi da ya limance su wala yaqumu fi darihi kada yayi tsaye a cikin gidan shi wa safarihi da bulaguran shi illa an yasha sai in ya ga dama a cikin masallaci na jama'a wannan in kama mutane sallah tilas ne da ka sallame ka bar gurin nan da kan musulmanci ko kuma ka jiyo ka kalle su ka sauya zaman da kake kallon gabas da yanda satin da ya wuce mun yi wannan magana wannan magana ta al-Imam Malik tana cikin at-Tafarid al-Kafi manyan littattafai na Malikiya shi yasa nan mai risala Allah mishi rahama da jin kai yake cewa wa iza sallama al-Imam fala waliyan sarif fala yaqud fi makanihi dan maganan Malik suke doka suna dabbakawa idan liman ya sallame kada ya tabbata a gurin da ya mutane limanci ya tahiyyashi mai mukhtasara yake cewa illa an yakuna fi makanihi sai in a gidan shi ne ya mutane limanci in a gidanka ne ko a bulaguro ne ba cikin masallaci ko cikin wani taro dai aka ce wani tashi ba musalla in ka ba su salla dan ka sallame ka ci gaba da zama a wannan gurin ba matsala bane ba ibn huwa ibn kharrabuzin yake cewa min gairi an yastaqbilal qibla kai ya fuskanci alqibla bayan ya gama salla wa fi baqa'i al-imam fi mawdi'ihi takhalidun ala al-dakhilin malamai suka ce idan liman ya ci gaba da zama ya tsaya yana kallon gabas yana kallon alqibla bayan an sallame cakuda ma masu shigowa sai yi lamari wa anna mawdi'i al-imam kenan zasu yi dibin cewa sallar ba a kare ta ba zasu fahimci ba cewa an sallame wa anna mawdi'i al-imam mawdu'u hazzihi wa wala'ihi yace kuma gurin liman guri ne na raban shi kuma da shugabancin shi fa iza qada salatuhu idan ya gama sallar shi zala minhu to ya gusa daga wannan guri wa fihi darbu min ar-riya idan ya ci gaba da zama a kowane nau'i na riya fa innahu yajibu an ya'lamu an-nasu annahu al-imam kuma idan yana nuna wa mutane cewa shi liman ne shine liman kin amma in ya bar gurin ya taso ya komo cikin jama'a kamar tawadu'u ne da nuna cewa ni da ku duk ɗaya ne haka al-imam ibn tin ya ambata ibn tin masu sharhin bukhari na harko wa kana ali idza sallama li ali ya kasance in yayi sallama istaqbala bi wajhihi sai ya fuskanci mutane da huskar shi haka yake a cikin musannaf na al-imam ibn abi shayba athar na 3904 wa kana naqi ibrahim ya kasance idza sallama in ya sallame daga sallah in harafa sai karkace wastaqbala al-qauma ya fuskanto mutanen ya kalle su shi ma yana cikin musannaf na ibn abi shayba wa fi tariqihi al-ana ibahatul kalam fi al-ilm wa ghayrihi amma a cikin hanya su suka ce ya halitta yi bayani akan wani ilimi da wani abu wanda ya dace wa kana yasaluhum an ar-ru'ya amma liman in ya kasance da ake cewa ya bar gurin in ya kasance in ya sallame fuskanto su zai yi musu wani wa'azi ya musu wata nasiha wannan babu lahi ya zamana a gurin da ya musulmanci dan me yasa shi ma annan da dalili wa kana sallallahu alaihi wasallam yasaluhum an ar-ru'ya lima kanu alaihi min as-salahi was-sidqi fayahsul bi dalalu ala al-mughayyabat annabi yana tambaye su cewa ranar da zai tambaye su akan wanda yayi mahalki ya fassara mushi a wannan gurin annabi yake tabbata sai waiwaye tambaye su cewa a cikin ku akwai wanda ya ga mahalki wanda mun ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan gurin sai yake cewa nan dan saboda fa'ida ce zai ba su fassara musu mahalkin su da dokan ilimi a kalkashin mas'alar yace wa zakara abu abdullahi muhammad ibn yahya al-haza a cikin littafin shi al-bushara fi ta'wilu ru'ya cikin hadar shi da yake cewa hal ra'a minkum ahadan laylatul ru'ya shin wani a cikin ku yau ya ga mafarki wannan cikin shi akwai hadisi yace ta'wilu ha wal ikhbar bi ma sabiha fi sabihati al-layl annabi yana so ne ya fassara musu akan mafarkin da suka yi da daddare dan mahalki yana kusa lokacin da mai shi yayi shi ake kokarin fassara shi ba lokacin da aka yi nisa da shi ba nan gurin da yake cewa fadar shi falan man sarafa aqbala ala nasi yayin da ya gama sallah sai ya fuskanto mutane yace huwa mawdi'ut tarjuma shine bukhari yake bukata wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi babban malamin malikiya mai rasuwa 600 da wani abu yake cewa in sarafa min salatihi wa faraga minha sun ya gama daga sallar shi annabi ake nihi wa zahiruhu annahu lam yakun yasbutu fi makani salatihi ba'da salamihi bal kana yantakilu an zahirin shanji al-imam al-qurtubi kamar yadda malik can baya ya fada shine cewa annabi bai tabbata a gurin da ya sallaci mutane yana barin sai ya shiga ya gusa daga wannan gurin wai tagayyaru an halatihi ya sauya halin shi wa hadha yastahibbu malik wannan al-imam malik haka yake so lil imamu fil masjid ga liman a cikin masallaci ya gabata haka yake cikin littafin al-mufhim na al-Imam al-Qurtubi afwan al-Imam al-Qurtubi ba wancan me tafsiri ba Qurtubi wanda yake me al-Mufhim bi ma ashkal min talkhis sahih Muslim me sharh Muslim Qurtubi bi ne me tafsiri da me kuma malamin hadisi me al-Mufhim kim shine malamin me tafsiri wannan malamin nashi ake nihi ba shi ba dan shi yayin sharhin sahih Muslim ina gaba yace wa zahiru annal murad huna bil kufr al haqiqi li anna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wasu sun waye gari suna masu kahurci da ni daga cikin bayuna yace abinda ake nihi da nan kahurci na haqiqa dan saboda yayi muqabala da imani duk wanda duk lokacin da musan cewa la imana liman la haya alahu la imana liman la kaza to wannan ba haqiqanin imani ake nihi ba amma duk lokacin da imani aka yayi muqabala da kahurci to haqiqa shi ake nihi ba wani majazi ba ba wani abu daban ba kawai kahurci na haqiqa ake ni to nan yace wannan ka'idar dan saboda imani nan yayi muqabala da kahurci kahurci yayi muqabala da imani to na kirkin ake nihi yace fa man itaqada duk wanda yayi kudirin annal madara cewa ruwan sama sabkashi min fi'lil kawakib aikin tauraru ne to wannan kahuri ne kamar yadda kowa ya san da wannan duk wanda yayi kudirin cewa Allah madaukin sarki ba shi bai kirkiro wani ba shi ya halice shi ba to wannan yayi kuskure kuma kahurci ne ya saba ma shari'ar Allah madaukin sarki a cikin muwadda hadisi ya zo a cikin muwadda na al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala idza ansha'at bahariyatun summa tasha'amat fatilka ainun gudaika yace idan ansha'at bahariya idan jirgilgije ya taso daga wajen teku summa tasha'amat sannan yayi arewa fatilka ainun gudaika yace wannan ruwa ne mamako da za a yi ruwa ne mai yawa za a zubo yana cikin muwadda Malik hadisi na 136 duk wanda muka yi muwadda da shi mun yi wannan hadisin Ibn Abdul Bar yake cewa a cikin at-tamhid wannan hadisin ban san shi ba ta huskoki da dama banda cikin muwadda sai dai al-Imam Shafi'i ya ambace shi cikin kitabul istisqa daga Ibrahim ibn Muhammad yace idza ansha'at bahariya summa stahalat shamiyatun fa huwa amdaru laha yahi yawan ruwa da yazo da wannan siffa sai dai yace yahaya mabaunun alaihi an soke shi ko mataruki ne malamai sun soke shi yahaya akwai yahaya cikin ba yahaya ibni yahaya ba mai ruwayan muwaddakin ake ne wannau in an ce annau shine al-kawkab jam'un shi shine anwa anwa a karshe da wannan hamza ba da ainun ba ba anwa na nau'i ba wa hiya 28 najman tauraru 28 ne ma'rufatul madali wanda an san mahwadar su fi azmanati sana kulluha a cikin shekaru na kwanakai na shekara dukkan su yasqudu minha fi kullu 13 najman cikin kowane kwana 13 tauraru guda yake fadawa fil magharibi a cikin yamma ma adlu il fajr lokacin da alfajir ya huto wa yadalu akhar muqabalahu fil mashriq sai wani a muqabalar shi ya huto ta gabas fi sa'atihi a cikin lokacin shi wasun miya nau'an an sa mishi nau'an li'annahu idza saqada na at-tali dan saboda shi idan ya fadi to kuma me ke tawwa sai yayi nisa yace wa zalika nuhudu huwa nau wannan zabura da yake shine ake cewa annau daga nan aka sama tauraru annajmu ake kiran shi da nau'an wanki za'u hazihi 18 ma inkida'i sana wannan guda 18 kin suna karewa shekara ta kare to jahiliya sun kasance idan wani najmi tauraru guda ya fada wani ya huto sai su ce la budda an yakunu inda zalika madarin wariya ba makawa sai an samu ruwan sama da kuma iska mai yawa fa yaquluna sai su ce mudarna bi nau'i kaza an yi mana ruwa da nau'i na ka tauraru na kaza ibn al-arabi yake cewa asaqid minafil garbi hiya al-anwa mai fadawa daga yamman nan nau'in na taurarun sanin mun ne cewa nau'ika na tauraru da sunayen su yace mai fada a yamman ita yake cewa al-anwa wanda take hutowa daga gabas ita yake cewa al-bawari mai littahin al-madali yake cewa daga cikin su akwai wanda ke kiran ma at-talikin da na'a akwai wanda ke nasta bashi zuwa ga al-garib malamai sun halitta mutun yace mudirna fi nau'i kaza an yi mana ruwa cikin lokacin tauraro kaza mun wura da kyau kawai sabanin harafi sai ya bada halacci dai kuma ya bada kahurci in cewa mudirna bi nau'i kaza kahurci ne mudirna fi nau'i kaza shi kuma wannan halakin an yi mana ruwa cikin lokacin tauraro kaza kawai wannan kana bada labarin ne cewa a lokacin tauraron nan da ya faɗa lokacin aka mu ruwa ba wai shi yayi ba amma an kace bi nau'i kaza kenan shi yayi an nasaba ruwan zuwa gare shi wala yuqalu bi nau'i kaza an hikaito daga Abi Huraira yake cewa mudurna bi nau'il fatahi an yi mana ruwa da taurarin budin Allah shine huzje shi ma fatahi lahu linnas min rahmatin fala mumsika laha rahama nan ruwan sama Allah madaukin sarki yake ne wa fil anwa'il kabir a cikin anwa'ul kabir na Abi Hanifa yace allazi indi fil hadisi annal madara abinda ke wajena cikin hadisin nan cewa ruwan sama kana min ajli annal kawaki kaukabu ma dan suna tunanin cewa tauraron shine ruwa wa annahu allazi hajahu cewa tauraron shi ya zaburar da ruwan nan sannan sai yayi wake akan wannan yace amma wanda yi tunanin cewa ruwan ya samu dan saboda faduwar wannan tauraro na surayya ko makamantanta dan saboda sanarwa ga lokuta da kuma zamani wa laysa min waqatin wala zamanin illa huwa ma'rufun bi naw'in murafiq dan saboda kai nuni da cewa an mana ruwa a lokacin tauraro na kaza ko an mana ruwa a watan bakwai irin shi wanda zan mu rika fada cewa an yi mana ruwa a watan kaza wannan mun san cewa lokacin ake nihin ayyana ba wai nihin cewa watan ba shi yayi ruwan ko lokacin shi yayi ruwan shine malamai suka yi bayani malamai sun yi sabani akan kahurcin wanda yace an yi mana ruwa da tauraron kaza kin al-imamu an-nawawi ya hikaito magana guda biyu yace na'am iza ta kada idan ya kudurta cewa taurarin nan shike jijjiwarar lamarin ruwa kamar yadda jahiliya suke rayawa to wannan babu shakku cewa kafirci ne wanda wannan shine jumhurin malamai suka tayar daga cikin sa akwai al-imamu shafi'i cikin littafin shi al-ummu kuma shine zahirin hadisi abin da yake nuni akan wannan magana ce idan mutun ya ce an mana ruwa da taurarin kaza yake kudurin cewa rahama ce daga Allah taurarin kawai siffa ce da alama ce ta al'ada to wannan daidai yake kamar wanda yace mudurna fi nau'i kaza wannan ba zai kahurta ba sai dai makaruhi ne yanzu matsayin mu na musulmai koda mutun ya ce mudurna bi nau'i kaza koda ba fiqin bai kawo to mun tabbatar ba zan mu ce mishi ba kahuri ne dan mun san ba yana nihin ba cewa ruwan saman nan tauraron ya kawo shi lokaci ne yake nihi ko kuma mudurna bi shahar kaza ko da kuskure ne to amma duk da wannan ba a san hada kalmar koda baka kudurce ba na biyu fi asali tawilul hadisi asalin tawilin hadisin wasu sun ce kufur ni'matullah shine kahurce ma ni'imar Allah madaukin sarki liktisarihi ala idafatil gaisi ila alkaukab dan mutun ya takaita raba ruwa zuwa ga tauraro wannan kuma bai kamata ba a ce musulmi ya kudurce wannan wannan shine hadisan da al-imam Allah mashi rahama da jin kai kawo cikin wannan babu sai kuma babu na gaba babu mukusul imami babu mukusul imami babu na 157 al-imam al-bukhari ke cewa babu mukusul imami fi musallahu baban dake bayanin zaman liman a gurin sallah shi ba da salamu bayan ya sallaci yayi sallama kamar da muka faɗa al-imam al-bukhari yana biyo mana da sallah daki daki ɗaya bayan ɗaya ko munta bayan an sallame yanzu kuma wasu lamurra ne an mana zancen tahiyya an mana zancen yadda za a sallame da lafazinta da sigarta da yadda za a yi raddu salamu ala al-imam da sauransu duka kowanne cikin hadisi sahihai wanda suke cin a'ala gayatu siha kuma sai kawo mana yanzu ya shiga ba abubuwan da an gama sallah azzikiru ba da salah zikiri bayan sallah bayan mun ganshi kuma ga abubuwa da wanda sun shahi bayan an sallame kin su ne yake bi ɗaya bayan ɗaya amma nan gurin tambayar da muka yi rana ta yau wai samu amsa kan cewa mi alakar wannan abuwa in dukkan su da kitabul adhan kitabu na kiran sallah wai samu amsa an yi kamar rana ta yau ka zo an yi ta sosai an yi ta sai dai a ƙara wata rana amma ba za a bada amsar ta ba wanda ya hawala mutum yayi bincike ko wajen malamai ko cikin sharhika zai ga meye alakar wannan baban duka wannan abuwa bikin da muke kawo yanzu wannan maganganun suna da alaka da kiran sallah wannan alaka suke da sallah ba da kiran sallah ba to meye amfanin meye dalilin da yasa an bude kitabul azan kuma duka ake kawo wannan abuwa bikin lokaci tun nesa sosai can mun baro abubuwan da suke da alaka da kiran sallah wannan amsa ce wadda bata samuwa da hashashe babu mukusul imamu fi musallahu baban da ke bayanin zaman liman a gurin sallah shi ba da salamu bayan ya sallame hadisi na 408 kamar yadda muka sani cewa dukkan abin da ya kasance na musulunci kokari malaman mu suke su al-imam al-bukhari da ashabul kutub sita da su malik da su abu hanifa da su shafi'i su tabbatar mana da shi a ilmance zaman liman bayan ya gama sallah a gurin nan nashi hadisi na 848 al-imam yake cewa wa qala lana adam ibnu abi iyas yake ce mana haddasana Shu'ba an Ayyuba an Nafi qala yake cewa kana bin Umar Abdullah dan Umar ya kasance yusalli fi makanihi allazi salla fihi al-farida yana salla a gurin shi wanda yayi sallar farilla wa fa'alahu al-Qasim Qasim ibn Muhammad shi ma haka ya aikata yana daga cikin fuqaha us-sab'a ibn Umar ya kasance yana aikata haka gurin da yayi sallar shi ta farilla wa yuzkaru ana ambatowa daga Abi Huraira rafa'ahu cewa marfu'i ne danganta abun zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya tadawwara imamu fi makanihi liman kada yi sallar nafila a gurin da ya limanci mutane amma bukhari yace walam yasihha bi inganta ba ma'ana shi wannan na karshen a rafa'a shi cewa annabi ya hadu wannan maganar ana ambata ne amma bai inganta ba hazal ladhi zakarahu annahu la yasihhu ibn rajab yake cewa wannan hadisin da bukhari ya mana nunin cewa bai inganta ba ahmad ya rawato shi da abu dauda da ibn majah daga ruwayan lais daga hajjaj ibn ubayd daga ibrahim ibn isma'il daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa aya ajizu ahadukum shin dayan ku zai kasa an ya taqaddama aw ya ta'akhkhar yayi gaba ko yayi baya aw an yaminu ya an shimalihi fi salat ko yayi hagum ko yayi dama wajen sallah ya ani fi subha yana nihin cikin sallar nafila sallar nafila kenan idan mutun ya limanci jama'a ga inda ya musulmanci yace ya kasa ya gusa daga nan ko dama shi ko hagum kin shi ko gaba ko baya yayi sallar nafila shi shine hadisin da bukhari yake ni yace wannan da al-imamu al-bukhari ya ambata laysa fiha zikrul imami kama awradahu al-bukhari amma kamar yadda bukhari ya kawo cikin wannan hadisin kamar yadda muke gani abun ba ya ta'allaka da liman bane kuma ya in ya raunanar da sanadin dan saboda cikin sanadin ta hanyar Lais ibn Abi Sulaim a cikin shi yana da rauni shahararre wajen malaman hadisi haka nan ta wajen Ibrahim ibn Isma'il ko kuma Isma'il ibn Ibrahim Hijazi ne na garin Hijaz ne Amr ibn Dinar yana ruwaya daga gare shi Abu Hatim Ar-Razi yake cewa majhul haka Hajjaj ibn Ubayd shi ma yake fada malamai sun yi sabani cikin sunan baban nashi haka nan akai sabani cikin sanadin hadisin Lais shi ma haka nan kamar yadda aka kawo cikin At-Tarikhul Kabir Bukhari yayi bayanin huskar raunin hadisin cikin At-Tarikhul Kabir malamai sun yace Abu Dauda ya huddo da Ibn Majah ta hanya Da'ul Khurasani daga Mughirah ibn Shu'bah Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yusalli al-imam fi maqamihi allazi salla fihi al-maktuba hatta yatanaha anhu ga wanda kyarare yake ambatar liman kin yace kada liman yayi sallah nafila a gurin da ya limanci mutane a gurin har sai ya dan gusa daga wannan gurin Abu Dauda da Ibn Majah suka kawo shi amma Abu Dauda ya ce Da'ul Khurasani bai gamu da Mughirah ba kenan hadisin Abu Dauda ya huddo shi yayi bayanin raunin shi bai kyale shi haka ba to nan kuma shi yasa malamai suka yi sabani gami da liman yayi nafila a gurin da ya limanci mutane fa amma ma qabla ha fa yujuz bil ittifaq amma mitfi makanihi ba'da salati bayan an gama sallah amma kahin ayi sallah wannan ya halitta da ittifaqin malamai in kahin ayi sallah ne yazo ya shiga gurin shi da yake ma jama'a limanci yayi nafila wannan ya halitta babu wani sabani amma inda ake sabanin bayan ya sallamce wasu daga cikin malaman Hanbaliya suka ce makaruhi ne yayi sallah a gurin shi da ya limanci mutane kuma wannan ita ce fahimta ta Imam al-Auza'i da Sufyan al-Sawri da Abu Hanifa da Malik mun ji al-Imam Malik ya shigo da Ahmad da Ishaqa an rawaito wannan daga Aliyu Allah mushi yarda ya ce makaruhi ne naka yake cewa kanu ya karahunahu sun kasance magabatan mu suna kin wannan yace amma warakhasa fihi ibnu aqil min ashabina daga cikin malaman hanbaliya wanda suka rangwamta suka ce ana iya yi ibnu aqil kamar yadda al-imamu al-bukhari ya rinjayar ya rawaito daga ibnu umar da qasim ibnu muhammad nan bukhari in mun lura da kyau ya tahi ne akan halaccin bai dauke wani makarhanci ba kawai ya tahi akan fahimtar cewa liman ko ya sallama yana iya yin nafila a wannan gurin nashi da ya limanci mutane me yasa aka fahimci cewa ita ce fahimtar bukhari da rinjayar washi dan daga buda baban ya kawo asarar daga nafi'u daga ibnu umar cewa yana aikata kaza ibnu umar ya aikata kenan shine zabin al-imam al-bukhari al-imam al-marwi daga ibnu amma abinda aka rawaito daga ibnu umar cewa ya aikata lam yaf'alu huwa imam bai aikata ba yana matsayin liman ibnu umar yana matsayin mamuni kamar da imam ahmad ibn hanbal ya faɗa mafi yawaicin malamai sun tayi akan cewa yin hakan kin ba makaruhi bane kuma ita ce maganar malik da ahmad kenan malik da ahmad sun komo cikin kuma wanda suka ce ba makaruhi bane abu dauda nan kuma abin da yake sa ana samun kaga malami cikin magabata ahmad ibn hanbal ko shafi'i ko al-imam malik an hadi cewa can yana cikin wanda suka ki abun kuma nan gurin a wani gaba he kaga an ce yana cikin kuma wanda suka ce ba ba makaruhi bane shine tagayyurul ijtihad ijtihadin shi ya saba can da ya fadi da farko daliban shi da suka dauki fatawar shi da ya bada ta cewa ta ya halitta ko kuma ya karhanta suka rawaito wannan wasu kuma daga baya bayan binciken shi dan kullum mutum yake ƙara bincike da ilimi yana sauye fatawu yana sauya abin da yake bisa kai to ya sauya abin da yake bisa kai wasu kuma su rawaito wannan shi yasa ake samun magana biyu ta hadisin Abu Dauda ya huddo abin da ke nunin karhanci ta hadisin Abi Rimsa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah wa kana Abubakar da Umar suna tsayuwa cikin sahu na abun nan wanda ke gaba kuma daga damar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rajulan shahida takbiratul ula min as-salah wani mutum ya halarci kabara farko daga sallah sai annabin Allah yayi sallah ya sallame daga damar shi daga hagumkin shi sai da naga kyallin kudu kuken shi summa tafala faqama ar-rajul sannan sai annabi ya tahiye shi wannan mutum yayi tsaye allazi adraka takbiratul ula wanda ya samu kabara ta farko cikin sallah liyashfa'a dan ya kawo ta shafi'i fa wasaba ilayhi umar ya zabura wajen shi fa akhadha bi mankibihi ya kama kafada shi fa hazahu ya jayo shi da karhi summa qala ce ijlis zamana fa innahu lam yahlik ahlul kitabi illa annahum lam yakun bayna salatihim fasalun babu abun da ya halaka ahlul kitabi da suke gabanin mu sai ya kasance babu rarrabiya tsakanin sallar su fa rafa annabi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai annabi ya daga idan shi fa qala ce asaba allah bika ibn al-khattab Allah ya tabbatar da gaskiya da kai ya Umar dan Khattab wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 7700 wannan me yake nuna mana ana sallamewa ya tashi ya ci gaba da yin nafila a wannan gurin bai ma dan jima ba wannan hadisin yana nuna akan cewa makaruhi ne a sadar da sallar farilla da sallar nafila bayan ta ba tare da an bambance ba koda ka sallame kuma yana nuni akan wannan abinda Sa'ib ibn Yazid ya rawaito yace nayi sallar Juma'a tare da Muawiya a cikin makasura yayin da ya sallame sai na tashi a cikin matsayina nake gurin nake yin sallah falamma dakhala ilayya yayin da ya shigo waje yana ce mini kakka ƙara koma irin wannan abu idan kai sallar Juma'a kada ka sadar da ita da wata sallah har sai kai magana ko ka huta shine hikimar kawo da aka ce sallar Juma'a babu wata sallar nafila a bayanta dan kan wani yayi dibin cewa bi ce ake ƙara manta ta zama hudu yace amarna bi zalika alla nusila salatan bi sala annabi ya umarce mu cewa kada mu sadar sallah da wata sallah sai mun yi magana ko mu huta daga masallaci kamar yadda mai ahadari yayi nuna wannan al-Imam Muslim ya huddo hadisin nan da ma'anar shi harbu yayi ruwaya da sanadin shi daga Abau wanda yayi sallar farilla yace ba zai yi sallar nafila a wannan gurin nashi ba sai in yayi magana ko kuma yayi gaba kadan ko yayi baya kadan dan kada ya sadar da ita saboda wancan hadisin Auza'i yake cewa inna ma yajibu zalika alal imami an yatahawwala min musalla wannan ya wajaba ga liman ne ya dan gusa daga gurin da ya bada sallah aka ce mishi wannan ya wadatar mishi yace mafi gusawa mafi karanci ta wadatar mishi daga gurin shi koda tako daya ne fa in da ka makanu in gurin yayi kumci yace fale tarabba aba ala salami to yayi zaman tarabbi bayan sallamewa shi bayan ya sallame to ya sauya zaman sallar in ya sauya zaman sallar in gurin matsatse ne ya samu dan lokaci ya da kuma he tashi nuni ne akan cewa ya bambance tsakanin sallar farilla da ta nafila Ibn Mas'ud an rawaito gare shi ya kasance idan ya sallame sai ya juya daga gurin shi ba guri ne sa ba sai ya gusa daga wannan gurin harbi yake cewa Allah mashi rahama wanda muke karanta aqida shi dalibin Ahmad ibn Hanbal da ruwaya shi har zuwa Umar yake cewa Ibn Umar ya kasance yana kin mutun yayi sallar nafila makaruhi ne mutun yayi sallar nafila a gurin da yayi sallar farilla sai yayi gaba kadan ko yayi baya kadan duba da wancan hadisin da yazo yace wa hadhihi ruwayatu tukhalifu ruwayatu Nafi' allati kharrajaha Malik al-Bukhari yace wannan ruwayar ta saba ma ruwayoyin da al-Imam al-Bukhari ya huddo a cike daga Nafi'u wanda ya rawaito ta daga Nafi' wanda al-Imam al-Bukhari ya huddo yace wa zakara Qatada ya ambata daga Ibn Umar cewa ya ga wani mutum yana sallah a gurin shi wanda yayi sallar Juma'a sai ya hana shi yace kan ƙara ganin ka kai sallah a gurin da kai sallar farilla ka a gurin yace wannan haka aka kiga liman shi ma ran Juma'a kada ya sadar da ita wa mazhabu malikun annahu yukrahu fil juma'ati an yatanaffala fi makanihi min almasjidi mazhabun al-imam malik makaruhi ne mutun yayi sallar nafila a cikin gurin da yayi sallar juma'a a cikin masallacin juma'a yace wala yatanaffala minhu wa in kana mamuman kada yayi sallar nafila koda mamuni wa amma al-imam amma shi liman fa yukrahu an yusalli an karhanta yayi sallah ba adar juma'ati fil masjidi yayi sallah nafila cikin masallaci bayan juma'a bi kulli halin ta kowane hali haka ke cikin at-tamhid na al-Imam Ibn Abdul Bar jagoran Malikiya. Hadisi na 849 al-Imam yake cewa haddathana Abu al-Walid haddathana Ibrahim ibn Sa'ad haddathana Zuhri an Hind ibn al-Haris an Umm Salama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza sallama idan ya sallamce yace maka safi makan hi yasiran sai ya zamna a gurin shi dan kadan qalibun shahab ibn shahab yake cewa fanura muna gani wallahi a'lam Allah ne masani likai yanfuza manyan sarfa minan nisa dan su tahi wanda za su tahiye su daga cikin mata shi yasa annabi yake zamnawa ya dan lokaci kadan wannan ibn shahab malamin al-Imam Malik ne yana cikin manyan malaman shi ma hadisi na 850 al-Imam yake cewa wa qalibun abi maryam ibn abi maryam yake cewa akhbarana nafi'u ibn yazid hadathani ja'far ibn rabi'a anna ibn shahab kataba ilayhi ya rubuta zuwa gare shi qala yake cewa hadathani hind bint al-haris al-firasiya ta bani labari an ummi salma daga ummu salma kenan nan mun ga cewa ibn shahab ya daga cikin malaman shi akwai mata malamin al-imam malik daga ummu salma matar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat min sawahibati tana daga cikin abukanta cikin kawayenta qala take cewa kana yusallimu fayansarifu an-nisa ya kasance yana sallamewa sai mata su tahiye su fayadkhulna fi buyutihinna sai su shiga cikin gida dakunan su min qabli an yansarifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinkahin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiye shi kenan nan mun gani muhammad ibn shahab az-zuhri abinda yake cewa yana tunanin gashi ummu salma ta sarraha ta tabbatar da cewa hakan kin ne ibn rajab yake cewa wa fil hadisi dalilun ala anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumqisu fil masjid ba'da taslimihi min salati yasira a cikin hadisin akwai dalilin dake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama cikin masallaci a gurin da yayi limanci bayan ya sallame amma dan kadan wa inna ma kana yumqisu ba'da iqbalihi ala an-nas bi wajhihi yana zaman ne bayan ya fuskanto mutane da huskar shi ba yana kallon al-qibla ba ya jima a haka nan yace la yumqisu mustaqbilan lil-qibla dan bai zama yana ci gaba da kallon al-qibla bayan an sallame kamar yadda bayanin ya gabata yace bi haza da wannan ne jima'u bainal hadis da za a hada kan hadisin nan wa ahadithul mazkura fil babil madi da hadisan da suka gabata a cikin baban da ya gabata ai mun ga cewa bai zama a gurin sallar shi nan kuma gashi an ce yana zama dan kadan to wannan yace bayan ya riga ya sauye zaman shi ne ya juyo kuma Hind Umm Salma matar shi ta tabbatar da cewa yana zaman ne ya jima dan saboda mata su abun nan su fita wa idullu ala annahu kana yajlisu qablan sirafihi yasiran abinda ke mana nuni je ibn rajab cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama kahin ya tahiye shi dan zama kadan abinda muslim ya huddo daga hadisin bara ibn azib cewa ramaktu salatu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na harari na kalli sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajatu qiyamahu sai na sami tsayuwar shi farkatuhu da ruku'in shi fatidaluhu da daidaito shi ba da ruku'ihi bayan ruku'in shi fa sajadatuhu da sujada shi fajarsatuhu baina sajadataini da zaman shi tsakanin sujada biyu fa sajadatuhu da sujada shi fajarsatuhu wajarsatuhu ma baina taslim wal insiraf da kuma zaman shi na tsakanin sallamewa da huta daga sallah qaribu min as-sawa yana kusa da daidai kaga nan gurin sai al-Imam Ibn Rajab yake cewa a cikin nan akwai bayyanawa kirara cewa annabi yana zama sallallahu alaihi wasallam dan kadan bayan daidai gurgurdan ruku'u kenan kaga nan gurin komai so ake bayyanawa mu kirara da hadisi yaya abun yake dan zaman da aka ce annabi yana yi kadan bayan ya sallame ba mai yawa ba shine daidai gurgurdan tsawon ruku'u ruku'u kuma san ba jima'a ba yake sosai wannan kuwa da hadisin da wannan aka kawo muslim hakanan al-imam muslim ya hudo hadisi wannan duka yana so ya nuna mana dan zaman da aka ce yana yi a gurin da ya limanci mutane bayan ya sallame yaya gurgurdan shi yake a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisin aisha take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqulu illa miqdaru ma yaqulu annabi ya kasance idan ya sallame bai ya zama a gurin da ya limanci mutane sai daidai gurgurdan da zai ce allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram haka yake daidai wannan gurgurdan da ya ida ta kuma sai ya bar wannan gurin da ya limanci mutane Abu Dauda yake huddawo hadisi daga Ahmad daga tafsirin Aisha yace wa halil ma'ana shin ma'ana shine annahu yajlisu fi maq'adihi hatta yanharifu cewa yana zama a majalisin shi ne har sai ya gusa qala sai ce la adri ban sani ba nan gurin Abu Dauda ne yake tambayin malamin shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake ce mishi ban sani ba kaga wara'u da tsantsani na magabata babu ruwan su da abinda basu da sani akan shi su bada amsa akai yace halul murad juluhu mustaqbil alqibla yasiran tambayar da Abu Dauda yake shin dan zaman da annabi yake kadan yana kallon alqibla ne ko bayan ya karkace shi ne yace mishi bai sani ba Abu ya yake cewa sallaitu khalfa nayi sallah bayan Abi Abdullah yana nihin Ahmad ibn Hanbal fa kana idza sallama min as-salati ya kasance Ahmad ibn Hanbal in ya sallame daga sallah labisa hudayyatan sai ya dan zamana dan lokaci kadan summa yan harifa sannan sai ya gusa sai yace fazanantuhu ina zatan cewa yana da hadisi daga wannan abun daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Ahmad shine ake cewa imamu ahlul hadis duk abun da zaga Ahmad ya aikata to ka tabbatar da yana da hadisi akan wannan abu fa kana al-qadi ni fi karahati julusi mustaqbil al-qibla ba'd salamihi yasiran an Ahmad awal mansusu an fi takbirati ayyamut tashriq da dogon bayani da al-imamu al-hafiz ibn rajab yake kawowa ibn rajab hanyar shi shine fassara maka hadisi da hadisi tafsirul hadisi bil hadis duk abinda zai kawo maka na hadisi yaya zaka fahimce shi to akwai hadisi jingim da zai fassara maka shi da asar na magabata maganganun magabata da aikin su da zai fassara maka aikin annabi alaihi salatu wassalam dan yanzu in aka bar shi masalan cewa ni in fahimce shi da fahimta ta ko malam ya fahimce shi da fahimtar shi ko malam wannan ya fahimce shi da fahimtar shi fahimtun zai ci karo da juna daidai gurgurdan kowa yadda yake da zurhi na ilimi daidai gurgurdan yadda zai ma abun fahimta to amma sai malamai suka yi sharhi suka tabbatar da komai abin da yake bisa kai doran hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ibn rajab yake cewa wa istasna min zalika aljunus ba'da alfajr a cikin wannan zaman da ake bayani ana togace zama bayan sallar asuba dan saboda shi law jalasa al-imamu ba'da istiqbal an-nas ila an yadhul shams kana hasanan amma sallar asuba liman ya zamana bayan ya sallame ko da zama yayi a wannan gurin nashi har zuwa rana ta huto wannan abun mai kyau ne menene dalili hadisi ya tabbata daga sahihi muslim daga jabir ibn samura annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqumu min sallahu allazi yusalli fihi subha aw al-ghadat hatta yadlu ash-shamsu fa iza tala'at qama yace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin a muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sallar asuba in yayi bayya tashi daga gurin nan da ya sallaci mutane har sai rana ta huto idan rana ta huto sai ya tashi haka waki'u yan rawaito ce illa al-fajr wal asr sai asuba da al-asr aka ce mishi aka mishi magana kan wannan yace dan saboda bayan su babu wata nafila me yasa ake haka aka kebance sai yace dan bayan su babu wata nafila amma zaman shi bayan az-zuhr Imam Ahmad yake cewa la yujibni bayya burge ni annahu yastahabu ba'da salati allati la yatadawwa ba'da duk sallar da ba'a nafila bayanta ba'a wala yastahabu ba'da ha ghayraha ba'a san bayanta ayi wata sallah ita ake shar'anta cewa daga ya sallame kada ya dau lokaci mai tsawo a gurin da ya ma mutane limanci warat ahadisun fir julusi ba'da subhi wal asri hadisi sun zo da dama wanda suke son mutun ya zamana bayan sallar asuba da al'asr salaf magabata sun kiyaye akan wannan duk lokacin da liman ya tsawaita zama a gurin sallar shi to mamu yana iya tahiyar shi ya bar shi yace wa sawa'un kana julusu makaruhan aw ghayrun duk daya ne wanda suka ta cewa makaruhi ne ko ba makaruhi bane Abdullah ibn Mas'ud yake cewa idza faragal imamu wa lam yaqum idan liman ya gama sallah bai yi tsaye ba wa lam ya harif bai bar gurin ba wa kana laka haja kuma kana da bukata fa zahab sai ka tahi wa da'ahu ka bar shi fa kada tammat salatuka dan saboda sallar ka ta cika asar kin shi al-imamu Abdurrazzaq ya huddo shi a cikin musannaf mujallal nabiy yake cewa kalamuhu bi manzilati qiyamihi liman in yayi magana daidai yake da tsayuwar tashi fa in takallama idan yayi magana fal yaqumul mamumu insha amma mu yana iya tashi in yaso wa illa ma yadullu al-imamu julusa amma idan liman bai tsawaita zama ba bayan ya sallame sunna ta ma'aiki shine mamu ya tsaya kada ya tashi ya bar shi zuhuri yake cewa abu ne mai kyau qatada yake cewa da wasun su abu ne mai kyau zuhuri yace inna maji ulil imamu an sanya liman dan ayi koyi da shi yana nuni zuwa ga koyi da liman hatta ma ka saurara akan lokacin da zai huta matukar bai dau lokaci mai tsawo ba hadisi yazo cikin sahihi muslim daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayuhan nas ya ku mutane inni imamukum ni liman kinku ne fala tasbiqunu bi ruku'i wala bi sujudi wala bil qiyam wala bil insiraf kaga mahallu shahid kada ku rigaye ni da ruku'u ko da sujada ko da tsayuwa ko da tahiyya bayan an gama sallah Ummu Salama take hutto hadisi a cikin wannan babin da ke nuna kan wa yake nuna wannan kuma cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan yana zama ne zama dan kadan daidai gurgurdan yadda mata za su tashi kar su cakuda da maza Ibn Shahab yake cewa mata sun kasance in an sallame sai su tashi annabi kuma sai ya zamana a wannan gurin nashi tare da maza daidai dan lokaci kadan yadda matan za su shiri in sun shiri sai annabi ya tashi su ma mazan sai su tashi yace cikin wannan hadisin akwai dalili annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yana tsayawa daidai dan gurgurdan lokacin da Ummu Salma take nuni a cikin wannan gurin a cikin tahzibul mudawwana mudawwanatul kubra ta al-Imam Malik yake cewa lil malikiya wala mazhabun malikiya wala yuqimu al-imam fi musallahu liman bazai tsaya ba a cikin gurin da yema mutane sallah iza sallama in ya sallame illa an yakuna fi safarin sai in abu lagoro ne au fana'ihi ko kuma a cikin halfaje gidan shi ne wa insha in ya so tanaha sai ya gusawa a kama sai yayi tsaye a wannan gurin wanda wannan shine al-imam mai mukhtasar khalil yake nuni akan wannan cewa dan gusa ko kuma kada yi nafila yace wala ya tanaffalu fi mihrabihi haka yake nassu mukhtasar kada yayi nafila a cikin mihrabin shi inda ya limanci mutane yace sai in ya kasance a cikin gidan shi ne wannan kuma babu lahi yana iya yin nafila a cikin gurin da ya limanci mutane ko kuma wani guri daban babu na 158 bayar dogon sharhi babu man salla bin nas fa zakara hajatan fataha Allahum baban dake bayanin mutunan da ya salla da mutane sai ya tuna wata bukata shi sai ya tashi ya taka wuyan sa ya wuce ma'ana ya tsatsallaka sai ya wuce hadisi na dawo yake nuna halaccin wannan in ya tuna wata bukata shi nan zai mana nuni ne dan saboda annabi ya hana a cikin masallaci ka tsatsallaka mutane zuwa ga sahu ko kuma ka tsatsallaka su wajen huta hadisi na 851 al-imamu ke ce haddasana muhammad ibn ubayd haddasana isa ibn yunus an umar ibn sa'id yace akhbarani ibn abi mulaika an uquba yake cewa sallaitu wara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra ma'ana sallaitu al-asra na sallati sallal asr wara rasulullahi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama sai ya sallame summa qama musri'an sannan sai ya tashi da gaugawa fataha tariqaban nas ya taka wuyan mutane ma'ana shine ya tsatsallaka su ila ba'd hujr nisa'i yaje wajen wani daga cikin dakunan matan shi fa fazi annasu min sur'ati mutane suka furgita ran saboda yadda sai ga annabi yana gaugawa fa kharaja alaihim yahuto gare su farau annahum ajibu min sur'ati sai annabi ya ga sun yi mamakin gaugawar da yayi fa qala sai yake cewa zakarta shay an min tibrin inda na tuna wani abu ne daga cikin wani zinare wanda ba saka ba a waje a gidana fa karhitu an yi habisa ni sai naji tsoron ya rike ni fa amartu bi kismatihi nayi umarni a raba shi mun san cewa annabi bai cin zakka to ya tuna cewa da kai dukiyar zakka a cikin gidan shi wanda bai musu bayanin ba cewa ta zakka ce kasance ana sallamewa ya tuna da gaugawa tsatsallaka mutane ya je ga musu cewa mu ga tsantsani na annabi alaihi salatu wassalam dan ya san cewa haramun ne cin zakka a gare shi al-imam yake cewa cikin shi akwai dalili akan cewa gaugawa bayan ya gama sallah ba tare da yayi jinkiri ba na daga cikin al'ada annabi alaihi salatu wassalam shi yasa suka yi mamakin bayya cikin al'ada annabi kai sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka yi mamakin yadda yayi wannan gaugawa a wannan gamin sai suka yi mamaki kuma ya gaya musu uzurin shi cikin shi akwai dalili akan cewa liman ya tsatsallaka mutane dan wata bukata halaka ne babu matsala in bayan ya gama sallah kamar yadda zai wuce sahu haka nan wucewa ma ka je ka gyara wani sahu ko ka wata kafa ka taushe ta wannan shi bai cikin hani zahirin magana al-imam ahmad ibn hanbal cewa an karhanta ga liman yin hakan kin matukar babu bukata al-imam ishaq ibn hani yake cewa na tambaye abba abdullah shine ahmad ibn hanbal anir rajul yusalli bil qaumatin ne yayi sallah da mutane idan ya gama sallah sai ya huta tsakanin mutane biyu shin wannan ya kike tare jama'a ne yace eh haka ne abinda nahi so ya karkace daga alqibla kadan har mata su tahiyya su in sun tahiyya su sai ya huta shi liman zahirin wannan shine makaruhi ne liman ya tsatsallaka mutane ya tsaya har su huta dan saboda kada ai hani ya zo gami da abin nan atibr shine yanki na zinare qabla an yudrab zinare kahin a saka shi a maida shi kudi yana matsayin shi na abun gakin shi shi ake cewa atibr kuma zahirin hadisin nan yana nuni cewa dukiya ce ta zakka ba dukiya ta sarka ba wanda raba ta ga sai annabi ya je umarni cewa a raba ma miskinai bukhari ya hudu a wani gurin daban ya ambaci cewa tibran min sadaqa wani zinare guntsiran zinare na zakka yace fakaritu an ubaituhu fa kasamtu naji tsoron ya kwana gidana sai naje na rarraba shi yayi umarni da araba kada ya kwana ma a gidan shi nan da yake cewa an yi habisa ni ina jin tsoron ya rike ni gobe kiyama Allah madaukin sarki ya rike ni akan shi haka annabi alayhi salatu wassalam yake nihi yawanin salatul musafirin ya hasanatu basharin gidan salatu akhir fara'i sallar dan bulaguro nafila bayan ya yayi kasaru ah wannan ai farilla ce da farilla bai da matsala dan sallar farilla da farilla bai da matsala wannan sallar farilla da nafila ce yake magana hani nan kutubut tafsir ibn rajab tafsir tafsirin hadisi da hadisi tafsirin hadisi da hadisi dai ba qur'ani bil qur'ani ba bayyada wannan bayyada tafsiri ibn rajab Allah mashi rahama wannan kin ma malamai sun yi ittifakin cewa kaf cikin shuru na sahihul bukhari babu sharhin da aka yi kamar na ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala babu shi koda wannan da yake na mujallad kun ga wannan at-tawdi mujallad 40 to ko shi ibn rajab da ya kammala nashi wannan ko kafin shi ba zai kama ba saboda wannan kadai da muke gani hadisi dubu kawai ma sharhi daga wannan mujallad din ya kare yanzu wannan mujallad din yau na gama da shi daga mun shiga na gaba in ya kare ibn rajab sharhin da ma bukhari ya kare yana cikin insha Allah ya karbi rayuwar shi bai ida sashi ba shi yasa anan bangon shi ibn nukuta yake cewa wa sharaha qita'atan min al-bukhari ila kitabil janais wa hiya min ajaibud dahr abun mamaki ne na duniya walau kammalahu kana min al-ajaib da ya gama shi da an sha mamaki dan saboda mu ga yadda yake tahririn mas'aloli Allah mashi rahama kuma duk wanda ya karanta asalin littafin da ya sa mun san nazari na littafin hadisi shine karanta fa sharhin ibn rajab na 40 an-nawawiyya jami'ul hikam wannan jami'ul ulum wal hikam jami'ul ulum wal hikam wannan sharhi ne wanda shi ma ba a yi kamar shi ba ibn rajab Allah mashi rahama hafizi ne na hadisi kuma Allah madaukin sarki ya bashi husnul ta'lif duk inda kake son wani littafi aka ce ibn rajab yana da rubutu kan wannan abun to zabura ka rike shi ya biya maka bukatar neman wani Allah mashi rahama wannan kadai da yayi wajen mujallad 12 akan hadisi dubu kawai shi kuma bukhari hadisi wajen 9000 da ya gama shi ba san adadin mujalladat din da zasu zo ba Allah mashi rahama shi yasa yake ce muku duk wanda ya kasance yana bukatar karatu dai mun tabbatar da cewa sai da nazari ko da karatu kan mutun yayi tunanin cewa karanta wannan bayanan duka da muke yi gaban malamai mutun ya tsaya suka mishi su a matani shi ake karanta gaban malamai duk littattafan da muka sauke gaban malamai matani ne babu lokacin da za a tsaya maka dogon bayanin karin bayani da karin ilimi da fadada tunani akan hadisi da aya dukkan su wannan nazari ne kuma nazarin sai ka samu malamin da zai dora ka bisa kan abin da zaka fara da shi daga wannan sai wannan sai wannan in janibin hadisi ne matsala kana tuntuba ta inna san na san fahimta ka na san yadda kake zan dora ka bisa wanda ya kamata ka fara da shi kana gama shi yanzu daga yanzu duk wanda ya kasance yana buƙatar nazari cikin baban sharhin hadisi shuru na hadisi ya muni magana a dora shi bisa wanda ya dace ya fara da shi kuma wanda ya dace kin kana cikin tahiyya duk inda kaga wani abin da baka gane shi ba yi mishi alama in ka zo ka tambaye ni akan shi a cikin sharhin da zan dora ka duk sharhin da ka gani ko kalma daya in ma fasara kalma ce in ma ka gane kalmomin ma'ana ce baka gane me sharhin me yake nihi ba dan duk cikin nazari abin da zai bata shi shine kana cikin yi ka samu wata kalma ko kuma wani wata ma'ana da baka san me take nihi ba sai kai watsi da abin to wannan ba watsi kake ba alama kake ma gurin ka mishi alama rada ka taho to na bada wannan dama duk wanda yake da buƙatar sharhi da ibn sharhi sawa ba janibin hadisi ba ko janibin tafsiri tafasir wannan mutun da kai tsarin da zaka bi su yadda zaka bi daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan a cikin nazari wanda ya kamata in ka bi su bayan ka yi tafsirin a wajen malamai galibi tafsirin jalalain shi ake karanta daga farko har ƙarshe ita ce wannan nukuta ta farko dadan yi suka shiga nazari nazarin kuma daidai wanda ya dace da fahimta kar kokolo ka mataki ta yadda har inda zakka kai kana nazarin wanda suke mutawwalat kuma kana fahimta komai a cikin su haka kai da tafsiri haka nan janibin fiqhu haka nan janibin duk kowane fanni haka nan ake musu idan muka karanta wannan littafin Allah ya ba mu lokaci talabul ilmu bainal waham wal haqiqa ya dauki wannan janibin yayi bayanin shi bayan kowane fanni ka karanci ga littattafan da zaka karanta gaban malami kuma ga littattafan da zaka ya rattabo su daga kaza sai kaza sai kaza to kuma ga fannin da ya kamata in zaka yi nazari na nazari su ma da tsarin su daban su ma daga kaza sai kaza sai kaza sai kaza wanda ho yake son ya samu tahsil yake so ya samu at-tahsilul ilmi ya samu tabbas in abin da yake nema kuma duk abin da ka gani be ya shige maka shine amfanin malamin wanda zai kasance yana nazari shi kadai bai da malami sai abin ya rikice mishi ya rasa yadda zai babu yadda zai amma in ya kasance da kai malami kana yana rikice maka in ka zaburo sai kwatanta maka ga abin da ake ni ga abin da ake ni yanzu mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu dauki sarki ya magafa.